إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 12 ga watan jumadal ula shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan December shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 20 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda Sheikh Saleh bin Ahmad Ash-Shami jazakallahu khairan itattara wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin sunna guda 14 Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi wannan karatu da muke wataki da taqribu sunna baina yaday al-umma ma'ana kusanto da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ga al'ummarsa salawatullahi wa salamuhu alaihi zamu tashi a babun da malai yake cewa bab al muslim wal muhajir babun da ke bayani akan ma'anan musulmi da kuma wato dan kaura muhajir ana abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu wannan hadisi ya Imam al-Bukhari ya ruwaito shi tun a farko-farkon sahih din sa a Kitabul Iman da wasu wurare kuma daban ya ruwaito shi a inda yayi babi da hadisin babul muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi da kuma bab ayyul islami afdal a inda ya ruwaito shi riwaya daga Abu Musa al-Ash'ari inda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzo Allah wani irin musulunci ne fa alkhairi yace shine musuluncin musulmin da sai fa da wannan magana alladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi zuwa karshen shi da wani babi kuma na uku banda ba wannan ba wanda a matsayin inda ya kawo shi akan umarni da aka yi daga guje masaban Allah abinda hadisin ke cewa daga Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يجي daga manzon Allah صلى الله عليه وسلم annabi yace المسلم manzo Allah صلى الله عليه وسلم yace kaga shi musulmi man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen shi da kuma hannunsa wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu shi kuma dan kaura shine wanda ya kaurace wa ababan da Allah subhanahu wataala yayi hani daga aikata su wannan hadisin abinda malamai suka ce game da shi shine wato wannan bayanin na wane ne musulmi yana bayani ne akan almuslimu alkamilu islamu musulmi wanda yake da cikakken musulunci koda mutum bai da waɗannan halayen to ba za a kore masa aslul islam ba sai dai kamalul islam domin aslul islam kamar yadda muka ji a baya shine furta kalmar shahada to bayan mutum ya furta kalmar shahada ya samu aslul islam kenan idan yana buƙatar samun kamalul islam cikakken musulunci sai ya aikata ayyuka mabambanta daga cikin sa akwai wannan aikin shine an yaslimal muslimuna bil lisani musulmai su kubuta daga harshen sa ma'ana su kubuta daga cutarwar maganar sa kenan wa yadihi su kubuta daga cutarwa ayyukan sa an yi ta'abiri da yadi ne aka ce hannu saboda hannu yana kan gaba wajen aikata mafi yawan ayyuka zamu Qur'ani ya faɗa haka a wuraren dama da ba daban-daban zalika bima qaddamat aidihim aidikum misali ko aidihim ko wama asaba min musibatin فبما كسبت ايديكم دايره ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم دايره ايرنس كذا ديكا ايوكا دا اكي انا سكا hannaye a cikin aikata su dan haka hannu da aka fada bai takaito akan hannu ba ya shafi dukkan cutar wanda zaka yi wa wani da aikin ka shi kuma baki an ambaci cutar da zaka yi wa wani da maganar ka wannan yana nuni zuwa ga haramcin cutar da musulmai da maganar ka ko aikin ka matakar kana so ka samu kamalul islam sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal muhajir dan kaura aslul hijra shine hijranul ma'asi aurace masaban Allah shine asalin hijra daga nan aka samu hijranu bi'atul ma'asi hijranu bi'atul ma'asi aurace ma inda ake sabo wannan shi ya kawo hijrar barin wani gari zuwa wani amma asalin hijra shine kauracewa ka bar abinda Allah ya hana dan haka wanda ya kaura ya bar wani gari ya koma wani idan bai daina yin saban da yake yi ba a da to kauran shi ba ta da amfani kamar yadda wanda mun ji a baya wanda ya musulunta sai ya zama bai daina yin saban Allah da yake yi a kafirci ba to za a wanzan mishi da zunuban shi na kafin ya musulunta da kuma zunuban shi na bayan musulunta mun ji hadisi a baya game da haka dan haka asalin kaura shine kauracewa ababan da suka haramta koda baka samu halin kauracewa gari ko kasar da ake hana yin addini ba amma kai kokari ka kauracewa ababan da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan shine kamalul hijra shine kamalul hijra hijranul ma'asi hijranu baladi shirki hijranu baladi so ko qaumus so kamar yadda muka ambata wannan hadisi bukhari ne ruwaito shi sai malam ya sake cewa an abi hurairah taqal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi musulmi shine wanda yan uwansa musulmai suka tsira daga harshen sa da hannun sa wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihi mu'mini shine wanda mu'minai suka amince da shi suka amuntu daga shi game da jinin su da kuma dukiyar su wannan shine mu'mini wanda baya cutar da jinin kowa ba kuma ya cutar da dukiyar kowa baya wawurar dukiyar wani da zalunci ko da zamba cikin aminci ko da sata ko da fashi ko da karban kudin fansa ko da yaudara ko da ainihin wato shafi milera ko fawon nai da diddai wasu hanyoyi na cin kudaden mutane bisa zalunci baya aikata wannan sannan baya zubar da jinin kowa wannan ya samu kamalul iman ita wannan riwaya ce ta al-Imam Tirmidhi da Nasa'i kuma hadisi ne sahihi kamar yadda malam ya ambata wannan shi kuma yana ƙara mana bayani ne akan wato cikar imani tana da alaka da ainihin aikata abubuwa waɗanda suke wato kin aikata abubuwa wanda su zubar da jinin musulmi ko su lalata dukiyar su in muka lura da kyau waɗannan ayyuka suna da alaka da ƴan uwanka musulmi ne ke barin cutar da su da harshenka barin cutar da su da hannunka kaurace ma zubar da jinin su kaurace ma zubar da dukiyar su lalata dukiyar su da kuma kaurace ma abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ka kusan wannan shi kare yake da alaka kai tsaye da alaka ka da Allah sauran duk suna da alaka ne tsakaninka da mutane yan uwanka wannan yake nuni zuwa ga muhimmancin kyakkyawar dabi'a kamewa daga zalunci kamewa daga fajirci kamewa daga duk wani abu da zai cutar da yan uwanka musulmai dan samun cikakken addini ma'ana addini bai cika dan kawai kana yin sallah dan kawai kana yin azumi kana tilawa kana sallar dare amma kuma kana cutar da yan uwanka musulmai kamar yadda aka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana labarin wata mata da ake zugawa wajen yawan sallah ana zuga ta wajen yawan azumi ana zuga ta wajen qiyamul layl da tilawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace hiya fil nari ya wuta ce sabai hankalin sa ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa innaha kanat tu'zi jiranan laha aina samu labarin tana cutar da makwabtanta da aikin da mutum yake na alkhairi tsakanin shi da Allah musulunci shi zama da nakasa matukar mutanen da ke kewaye da shi makwabta ƴan uwa dangi abokan zama yayi da kanne iyaye da jikoki sirkai da sauran abokan kasuwanci da abokan zaman wuri guda musulman su da waɗanda suke ba musulman su ba kafiran amana indai suna cutuwa daga ayyukan ka to musulunci ga yaran da kasa kware da gaske kuma kana fuskantar hadarin cewa da ranar alkiyama duka ayyukan ka na alkhairi za a kwashi a raba musu da haka yana da muhimmanci mu tsaya mu kalli a dabi'un mu da irin hulɗar da muke da mutanen da ke kusa da mu Allah ya gafarta mu wa ana Anas ibn Malik qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu man aminahu an-nas wal-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hadara as-su'a والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه قبلنا رواية تفتر أبو بيلي إتونا رواية أنس بن مالك ودى رواية الإمام الحاكم ني ليس نادي تبتتشي أغا يا هذا ودن شان حديثان قد أبيوني يا أمبتش المؤمن من أمنه الناس وطو أبونا أكا أمبتا أسكين رواية أبو هريرة تتمدي دي نسائي يا أمبتش والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء kaga wannan su kuma sune ababan da aka ambata a hadisi Abdullah dan Amru dan As radiyallahu anhu an abi sai kuma ya kara da wani abu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadi na rantsa da Allah ubangijin da raina ke hannunsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace la yadkhulul jannata abdun ba wani bawa da zai shiga aljanna la ya'manu jaruhu bawa'iqa wanda makwabcinsa bai amince daga sharrinsa ba albawa'iq jam'i ne na ba'iqa wanda tace guda daya ma'ananta addahiya ko suka ce ash-shay'ul muhlik da abin da zai halakar da mutum to bawa'iq kamar yadda Allah yake cewa awyu biquhunna bima kasab ai yuhlikuhunna to bawa'iq sune munin aikin ka munin maganar ka rashin kikkiawan mu'amalar ka ya zama makwabcin ka yana jin tsoron wannan abin bai amintu da kai game da ƴaƴan shi game da dukiyarsa game da wata amana da ke tsakanin ku ba bai amintu da kai ba yana shakkar yana dari da kai to wannan irin mutumin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadi shiga aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna jama'a jibrilin zaman dardar da yake tsakankanin mutane a garuruwa da anguwanni da kasuwanni da gonaki mutum yana makwabcin ka a gona kana tsoron kai girbi ka bar amfanin a kusa sai dai ka tare sai dai kai ta gaji yana makwabcin ka a gida kana tsoron ka fita ka bar gidan kai tafiya kwana ɗaya baka san sharrin da zai kulla maka ba ko ya kulla ma iyalanka ko yayanka ko a da baki da shi ya kulla ma sharri mutum yana makwabcinka a kasuwa kana jin tsoron ko fiya wata ya miko maka kasha dan ta iya yiwa an yi ma fiya wata wani sihiri saboda cutar da kai to irin waɗannan halaye ne na mutanen da ba yan aljanna ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana kuma ishara zuwa ga girman haƙƙin makwabci yana ishara zuwa ga mene zuwa ga girman haƙƙin makwabci kenan zaka iya rasa aljanna idan baka kula da wannan haƙƙin ba wannan ya nuna cewa wato cutar da makwabci kabira ce min al-kaba'ir domin kaba'ir daga cikin siffofin manyan zunubai shine zama an yi alƙawarin azabar wuta ga wanda ya aikata kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa da Allah sannan ya ce wanda makwabcinsa bai amince da cutarsa ba ba zai shiga aljanna ba da haka jama'a kowa ya tsaya ya kalli ya yake da makwabtansa a gida a gidan haya a anguwa a rumfar kasuwa a shagon sana'a a wurin aiki a ko ina da kake rayuwa menene alaƙar ka da makwabtanka kuma me suke tunani game da kai aminci ko rashin sa Allah ya tsare bab qul amantu billah babin da ke magana akan fadin musulmi yace amantu billah nayi imani da Allah an sufyan ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم وانا سابي سفيان ابن عبد الله الثقفي yana da hadisi kwaya ɗaya ne gal a cikin sahih muslim shine wannan hadisin wannan hadisi ma lai ya dauko shi daga sahih muslim wannan sahabi radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah qulli fil islami qawlan ka fada mini wata magana mana a cikin musulunci wanda la as'alu anhu ahadan ba'dak wanda bayan kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazan sake bukatuwa zuwa ga tambayan wani game da wannan abin da zaka fada mun ba qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi qul amantu billahi fastaqim kace nayi imani da Allah sannan ka tsayi akan imanin al-imamu al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi rahmatullahi alayhi ke cewa wannan zance yana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dunkulalliyar magana ce mai fadin ma'ana kamar da Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanzalu alaihimul malaika zuwa karshen aya haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki wannan lafazin ya markaye shi zuwa hadisin sa mai daraja ya ambata wannan bawa wani abu wanda yake shine jima'ul am jima'ul islam qul amantu billah kace nayi imani da Allah wannan ya hada da kalmar shahada ya hada da furta imani ya hada da aiki domin a cikin imani akwai aiki sannan kuma bayyana karara yace wastaqim ko kuma kamar yadda kawo anan fastaqim sannan sai ka tsayu akan daidaituwa akan tafarkin imani malamai su kokarin su fahimci me yake nufi da al-istiqama suka ce shine hamlun nafsi على الاخلاق على اخلاق السنه والكتاب مع تجنب كل منهي عنه شيني كا كويا مرايوكا كا كويا مرانكا كا تربيانتي رانكا اكن كا الادنتو الادن القراني كا الادنتو الادن القراني كا الادنتو الادن سنه منزا الله صلى الله عليه وسلم تاره دا غوجيبا دكنن ابندا سنه تهانا شيزا الله يتي fastaqim kama umirt aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya akai ainihin wato furfura ta fito maka tun da wuri yace shayyabatni hudun wa akhwatuha suratul hud ta ce mishi fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ka daidaitu akan al'amarin da aka daura ka akai da kai da waɗanda suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan istiqama akwai wahala ko yana daga cikin sharadin istiqama cewa mutum ba zai laifi ba ya zama ma'asumi baya cikin wannan sharadin matakan shi ba annabi bane na Allah ko manzo annabawa da manzanni sune suke da ainihin wato wannan gamdakatar Allah ya katange su daga yin barna amma wanda yake kan istiqama yana iya yin laifi kamar da Qur'ani ya ishara da yace fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku tsayu zuwa ga hanya Allah kuma ku nemi gafarar zanubanku shi suna yin zanubanki na bata mun gani dan haka wannan dalili ne akan cewa al-mustaqim kad yuznibu sai dai baya dogewa akan zinubansa yana tuba yana neman gafara yana nadama yana komawa ga Allah yana tadarukin kuskure da laifukansa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi qul amantu billahi kace nayi imani da Allah wastaqim sannan ka tsayu akan addini wannan shine abin da yake so ka zama ya kai musulmi kullun kana cikin jaddada imaninka kuma kana tsayuwa akan addininka ko a kira ka dan zafin kai ko a kira ka dan izala ko dan salafiya wannan ba shine muhimmi ba ya zama dai kana tsaye akan addininka gem 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 na addinu ra'sul mali fastamsik bi addini shine jarinka fastamsik bi kai riko da shi idan ga dan kasuwa baya wasa da jarinsa baya iban jarin shi ya ta wadaka badakala a ciki ya ta shashanci da shi saboda ya san wannan jarin shine mutuncinsa shine tsiransa shine karamarsa to haka ya kamata ka zama kana kula da addinin ka a koda yaushe baka wasa da duk abin da zai taba karamarsa bab ma yuhibbu li nafsi babun da ke bayani akan abinda yake so wa kansa musulmi ya so wa dan uwansa musulmi mu'mini ya so wa dan uwansa mu'mini abinda yake so wa kansa na alkhairi an anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wannan hadisi riwayar bukhari ne da muslim muttafaqun ne alaihi daga anas dan malik Allah ubangiji ya kara masa yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dayan ku baya zama mu'mini har sai ya so wa dan uwansa abinda yake so wa kansa a riwaya al-imam al-hakim yace ma yuhibbu li nafsihi min al-khair sai ya so wa dan uwansa abinda yake so wa kansa na al-khair wa anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi wa hatta yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla yace daga Anas dan Malik ka ila yau Allah ya kara masa yadda Anas ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam yake cewa la yu'minu ahadukum tayanku baya zama mai imani hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsi har sai ya so wa ƴan uwansa musulmai irin abin da yake so kansa na alkhairi shi ma wannan duka magana imani din nan ana magana akan kamalul iman ba asalin iman ba wa hatta yuhibba al-mar'a ko mutum baya zama mai imani sai ya zama yana son mutum la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla baya kaunan shi sai dan Allah wato farko shi mutum abin da yake jin shi ya zama yana so wa mutane alkhairin da yake so wa kanshi wannan alama ce ta salamar zuciyarsa cewa zuciyarsa ta kubuta daga hasada da gilli da keta da duk wani sharri da hikidu dan haka wannan shi ma a cikin shi akwai ishara zuwa ga lafiyar zuciya wanda lafiyar zuciya ita ce kuma ta gyaru sai jiki da ayyuka su gyaru kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb lalle akwai wata tsokanniya a jikin mutum in ta gyaru sai jiki ya gyaru gabaki daya ita ce zuciya dan haka kaga mutum baya wato yiwa mutane mummunan fata baya kyashin mutane su samu alkhairi yana farin cikin mutane su samu irin alkhairin da ya samu wannan alama ce da ke nuna salama ga zuciyarsa to sannan maganar mahabba mutum ya so wani baya san shi sai dan Allah wannan ɗaya ne daga cikin nau'in soyayya Ibn al-Qayyim ya ce akwai soyayya iri hudu da mutane suke akwai mahabbatu din soyayya ta addini to ita ce ake magana a nan idan in kana son mutum kana son shi ne dan addinin da yake akwai kuma mahabba ta tabi'a kauna ta tabi'a irin wanda mutum yake yi ma iyayensa ko ƴaƴansa to anan babu dakhal na addini a ciki ko da mutum ya da iyaye wanda ba musulmai ba akwai wannan haƙƙi na soyayya ta tsakanin iyaye da ƴaƴa tsakanin shi amma ba za ta shara yin addini ba la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu wannan kenan sannan akwai kuma mahabbatu shahwatin kauna ta sha'awa idan irin kaunar da namiji ke madiya mace da irin kaunar da iyama take wa namiji wannan kauna ce ta sha'awa irin ta jinsi akwai kuma mahabba ta itilaf mahabbatu itilaf shine kauna ta hali da dabi'a yazo daya wani na yin wani abu da ke burge ka ko irin abin da kake so sai ka ji kana son shi irin yadda mutane suke son ƴan wasan kwallo ko suke son wasu mawaka ko suke son wasu malamai ko wasu sharrin ƴan siyasa saboda yana yin irin abin da kake so wannan mahabba ce ta ikhlas kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al arwahu junudun mujannada rayika wasu magana din su ne masu gamuwa da junan su to idan irin kamar da Bahaushe ke cewa hali daya sai ai abuta akwai duk mutun yana da wasu abubuwa da yake lissafawa a matsayin abinda a dalilin shi zai kaunaci mutun yanzu wani kawai in ya ga bahago tunda shi ya bahago ne ko sai je yana san shi ko in ya ji kana ina shi ma irin ina ku daya ko ya ji kana tilawa da irin riwaya da ya iya ko ya ga sitika Barcelona a motar ka sai ce a wannan namu ne ko saboda shi ma dan Barcelona ne to wannan duka ana ce mata mahabbatu ikhlas ra'ayinku ne daya ko kaga mutun a wani gari da baka tsammanin zaka ga dan garin wanda dan da anan zariya ne ko Kano ko kula shi ba za ka yi ba amma kana zuwa akwai bom ko a Bekuta kawai sai kaga wani da irin shiga ta Hausawa sai ka kai ka ji ya maka sallama kana tafiya kan titi inda baka tsaman da zaka ba wushi sai ka ji ka fara kaunar shi zaka bi shi har gida ka je ka ci abinci matar shi ce maka ai shi dan sanda ne aka turo shi nan kai kuma ka je NYC ba haka bane to ka wannan mahabbatu ikhlas tana da dalilai da yawa to irin wannan mahabbar idan ta faru sai kuma aka samu wani ƙarin dalili a cikin wadancan sai kaga ta ƙara muku kauna da juna hatta su kansu maza da mata kaunarsu da sai su kan fara daga wannan ikhlas din wani abu ya hada su to daga ran kuma sai ta jirkice zuwa mahabbatu shahawati to haka tana iya kuma jirkicewa zuwa ga mahabbatu dinin bayan kuna da wani abu da ya sa kuke kama da juna sai kuma musulunci ya hada ku ko dalibtar ilimi ta hada ku ko makwabtaka ta hada ku da sauransu duna ana magana akan mahabba ne ta addini ita ce ake cewa mutun ya kaunaci wani ba dan komai ba sai dan Allah subhanahu wataala Allah shi kyauta mallan yace wannan riwaya ce ta al-Imam al-Hakim Abu Abdullah da isnadi akan sharhin Bukhari da Muslim wa anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير يتشي لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان باوا بايا كيوا غعينهم حقيقة الإيمان وتكماله ذكنا حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير هسيا كونتو متاني إرم أبن ديكي كونتو كنسا na alkhairi wannan riwaya ibnu hibban ce bab almunafiquna wasifatuhum babun da ke bayani akan munafikai da siffofin su abinda ake nufi da munafurci jama'a shine izharul islami wal khair wa idmarul kufri wash shar kamar yadda ainihin wato yake cikin littafin ta'rifat na al-Jurjani wannan shine simple definition na in an ce meye munafinci shine ka bayyana musulunci ka boye kafirci to wannan shine an-nifaqul i'tiqadi ko ka bayyana alkhairi ka boye sharri wannan shi kuma shine an-nifaqul amali iri biyu ne akwai an-nifaqul i'tiqadi munafinci wanda yake a matsayin kafirci irin abinda su dan salulu suka yi a Makka a Madina akwai kuma annifaq al-amali shine za a yi bayani anan wanda aiki ne na munafurci amma mutun yana nan da asalin imanin shi biftara ga musulunci ba mallan yace ana bi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal ayatul munafiqi thalathun idha hadatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atu min khan ayatul munafiq al-aya anan bi ma'na al-ifra'a bi ma'na alama al-ayatu anan al-alama ba aya ta qur'ani ba alama tambarin da za a gane munafiki da shi kuma an kawo shi da ifradi ne dan ya nuna jinsi wato jinsi ne aka kawo al-Imam al-Bukhari da yazo tarjuma shi aka yace babu alamatin nifaq aka kawo shi da lafazin alama kuma ya kawo shi da jami'i dan nuna cewa suna da yawa din annabi ya ce akwai guda uku idza haddatha kadhab idan yayi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alƙawari ya saba wa idza tumina khan idan aka amince mushi ya inci me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da lafazin idza bai amfani da lafazin in haddatha kadhaba ba wa in wa'ada akhlafa ba wa in itumina khana ba malamai na dilala masu lura da ma'anar lafuzza suka ce wannan zabin yana nuni zuwa ga yawan maimaituwar abin idza tana nuna yawan maimaituwa fiye da in kamar yadda idza take nuna tahaqqul wuqu fiye da in daka idza anan ma'anarta ya zama mai jiki duk sanda zai magana sai yayi ƙarya ko inda bai buƙata yin ƙarya duk inda aka yi alƙawari da shi sai ya saba duk inda aka amince mishi sai ya ci amana wajen alƙawari a wata riwaya da Al-Imam Tabarani ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda a sa'ad da yake daukar alƙawarin dama yana dauka da niyya ba zai cika ba dama da niyya ba zai cika ba san da yake ce miki wallahi ina aureki ba zan miki sha ba dama bai ma shirya wannan zancen san da yake bashi bashi yake cewa zan biya rana kaza bai niyyar biya bai da niyyar biya Allah wannan abin kuma ku shi ne kawai ba zai ba da shi aka ina ga ya tsaya ku sannan a wajen aminci me yake nufi da idza'atu min khana wato ya zama an yadda da shi akan gabatar da wani aiki ko rike asirin wata magana ko wani jagoranci ko wani al'amari da aka danka mai a hannun al'umma jami'in tsaro lauyan gwamnati dan sanda malamin makaranta jami'in jarabawa mai gadi shugaban wata hukuma gwamna da duk wani wanda aka bashi aminci siriki wanda aka bashi auren ƴan mutane da wanda aka bashi kudin adashi mutane duk wannan kaga mu'taman ne an amince da shi aka baki dukiya ko wata maslaha ta mutane ko kudaden su ko amanan ƴaƴan su marayu sai aka danka mishi sai zama da dama tun farko yana karba dama ya farta nan ya za ya ci wannan amana ya za a yi kawo matsala game da wannan abu wannan shine wanda idza'atu min khana ya zama ko da yaushe aka bashi ajiyan wani abu abin da yake nufi yake to wannan munafiki a wata riwaya da zamu zo mu ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da waɗannan halayen munafiki ne fafir khalisan original wanda yake da kuma daya daga cikin halayen to yana da daya bisa ukun halin munafurci wannan duka ana magana akan nifaq ne al'amal ina fata muna ganewa a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim wannan koda yana sallah yana azumi kuma yana cewa shi musulmi ne a wurin Allah wannan munafiki ne shi haina lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka yana da kyau mu tsaya mai kan mukatun tana su ka duba kaga daga cikin waɗannan abubuwan wanne ne ka fada mushi ƙarya azanci ƙarya alƙawari ha'inci bayan an amince maka wa na abdullahi ibn amr anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalis wannan riwaya ta abdullahi dan amr dan as wanda yake cikin bukhari da muslim har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un man kunna fihi abu hudu duk wanda yake da su kana munafiqan khalis tantagaryan munafiki ne wa man kana fihi khasla wanda yake da ɗaya daga ciki min wannan cikin su kana fihi khaslatun min an-nifaq yana da wani rabo na munafinci hatta ya da har sai ya tuba idza atmina khana in an amince da shi ya inci wa idza hadatha kadhaba in yi magana ya ƙarya wa idza ahada ghadara in ya dau alƙawari ya yi yaudara wa idza khasama fajara in aka yi fada da shi ya yi rashin mutunci me yasa anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hudu bayan sai ya ambaci uku malamai sun faɗi wujuh da yawa al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas da Ibn Hajar sun ga kata zuwa ga cewa abin da ya faru shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mai masaniya ne game da ya faɗi uku sai kuma yanzu aka ƙara mai ilimi sai suka koma hudu da aka babu wani iskali in ka kalla kuma da kyau biyar ma suka koma domin akwai al-kadhibu fil hadith shine daya akwai al-khiyanatu fil amana shine na biyu sannan akwai al-khulfu fil wa'd kariya al-qawli shine na uku sannan akwai al-ghadar fil mu'ahada yaudara a wajen yin alƙawari sannan akwai alfujuru fil khusuma fadirci a wajen husuma wannan sune guda biyar wasu malamai suka ce za a iya maida su kwaya uku din akwai wanda suke shiga junan su kaga dai ƙarya a wajen zance kana iya maida ha'inci a wajen amana cikin shi kana iya maida yaudara wajen alƙawari cikin cikin ƙarya wajen zance domin ai da baki ake yin magana ai ƙarya da baki ake yin magana ta kai alƙawari ta ma ƙarya ce sannan fadirci cikin husuma ya zaman shi saba alƙawari ya zaman shi malamai suka ce abinda waɗannan abubuwan guda biyar suke nufi shine ba wai su kaɗai ne halayen munafikai ba amma su ne usul na halayen munafikai da ke komawa zuwa ga abu uku wanda abu uku nan da kuma su ake yin imani magana aiki da ƙudircewa to a cikin waɗannan duka akwai masu wakiltar kowanne kaga magana abinda ke wakiltar magana shine ƙarya lalata maganar mutum a cikin imaninsa ta mai da shi munafiki shine ƙarya a cikin magana abinda ke wakiltar aiki shine ha'inci abinda ke wakiltar zuciya niyya shine ƙarya alƙawari da zuci dama mutum yayi niyyar ƙaryawa wancan kuma da hannunsa yayi ha'inci ya rubuta ƙyar-ƙyar-ƙyar ya cinye kuɗin mutane ko ya kwashe ya canza musu asusu ko ya cire wani percentage ko ya ɗebe dukiyar marayu da makamantansu abinda yake nufi da duk waɗannan su ne ayyuka ne na munafurci wanda in mutum bai ba a hankali ba za su kai shi zuwa ga ƙudirce munafurci waɗannan kamar yadda ambata jama'a wajibi ne mu tsaya mu kalle su da kyau kowa ya kalla ya ga wanne ne yake da matsala da shi ya ka gyara shine amfanin karatun nan kai wa kanka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ka zauna kai kadai kai tunanin cewa to ina yin kaza kaji an ce hatta ya za'aha shi za ka iya bari ke ba za ka ce to shikenan dai biya mai Allah yake cewa wala yaqul hatta ya dini Allah to Allah da ya shirye ta da mu sai ran da Allah ya shirye ta da mu a liman sha'a minkum an yastaqi in ka so ka tsayu Allah zai taimake ka Allah ka taimake mu mu tsaya kan addini wa nabi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'mini kamathali khammati zarr yana ci gaba da mana bayani ne akan wato siffofin munafikai bayan waɗancan guda biyar din ga wata siffa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mu'mini kamar misalin khammati zarr sabon tsiran shuka na masara ko dawa ko gero ko rabu ya yake rauni da sirantaka da rashin kwari yafi'u warqahu min haythu atatharrihu wannan sabon tsiran daga iska tana kada shi din ta zo bace ta kada shi kuma ba ta kyale shi ba takfa'u tukaffi'uha iska na jujjuya shi ko ta ko ina tana juyar da shi fa idza sakanat idan iska ta natsu ita da race ga sun da wasu tsaya kace sabo gona wanda ta fito da sati biyu ko sati uku idan ana iska ka ruwa haka za ta ce duk wannan shukoki suna ta kadawa suna ta kadawa kawai ba za su kai labari ba iska na karewa sai ga sun dawo sun tsaya daidai to ne shine misalin mumini da yadda fitintunu da bala'o'i suke shakin dinsa duk wata fitina da sai ta raurar da zuciyarsa sai ta firgita shi a wata riwaya ta Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a wayi gari fitintunu suna zuwa mumuminai idan mumini ya ga fitina sai ce hadihi muhlikati ce wannan fitina ba za ta banna ba idan ta wuce sai wata ta zo mafi muni sai ya ce hadihi hadihi kai wannan tafi waccan wannan ba ta kyale ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har fitintunin su dinga mantar da mutane junansu duk wanda ta zo ba za a mutuna ta baya ba yanzu kallon Najeriya nan jama'a tunda mu dai aka fi ma Najeriya na cikin fitina yake ni dai na fara yin wayo tun zamanin shagari ne tunda muka taso a cikin fitina yake iri iri an yi ta yan fashi an yi ta yan shafi mulera an yi ta masu mai da mutane doya an yi ta sumbuka an yi ta wacece akai ta yan yankan kai akai aka dinga juyin mulki duk muna yara ake wannan juyin mulki a cewa an yi juyin mulki an sa wani gobe an yi juyin mulki an sa wani haka akai ta yi haka zo aka shiga ta siyasar nan akai ta rigingimin siyasa akai ta zabe akai ta post election crisis akai zo akai ta boko haram wacce ce ba a yi ba aka zo akai ta ainihin wato faduwa zabe da jin bakin ciki akai a kasa a tsare duk ba abin da ba mu gani ba tunda aka gina kasar nan muriya iya shagarin da muka yi shekaru 40 da aka sadaka a cikin fitanaki tsada farashin abubuwa da tashin shi tun muna yara komo da yake cewa komo mai giwa nawa yake sai da shi na wanta ma nawa amma shi ma lokacin tsada gare shi shi ma a wannan kudin nashi tsada ne zamanin abata da aka yi alawaye da zaka sa a jikinka tsada gare shi shinkafa tsada gare ta kudin zuwa maka za a ce 60 ko 80 ko 40 amma fa kudi ne masu yawa kudin siyan fegi 70 100 kudi ne fa masu yawa da har a lokacin talaka bai iya siya kamar yanzu za a ce miliyan 3 miliyan 2 da rabi miliyan 6 talaka yana jin hayin da kai wannan ba karamin kudi bane kuma tun lokacin akwai masu kudi akwai talakawa haka ake tunda aka waye gari to wannan sune fitintunin da ke raurawar da mu'mini a cikin rayuwarsa da addininsa da makomarsa haka za ka ga fitintunu iri daban-daban amma ana tsallakewa ana tsallakewa duk wanda kaga ya mutu lokacin shi ne ko da fitina ko babu ba zai wuce nan lokacin ba to wannan haka mu'mini yake a hakan nan Allah yana ta sheƙar da zunubanka ne yana ɗaukaka darajarka shi ba munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadhalikal mu'minu tukaffa'u bil bala haka mu'mini yake kullun ana jijjiga shi da musibu da fitintunu wa masalul kafiri misalin kafiri ka masalul arzati kaman bishiyar as-sambur shine arza shine kama abin da ake ce ma rosemary ko christmas tree wasu bishiyoyi ne yan gayu din da ake yin su masu ban sha'awa duk iska da ake baka taba ganin tana kadawa ka taba ganin tana kadawa ba ta kadawa yadda zangarni ya gero yake kadawa tana nan no shake amma kuma rana a tsaka yace samma wadda take ainihin wato samma ita ce shadida mai karfi mu'tadila wadda za ka ganta lafiyayya hatta ya qasimaha Allahu idza sha'a ran da Allah ya ga dama ko sai ta buki ta ko kuma kai tana tsaye ta bushe ita kadai to haka kafiri shi kuma yake kafiri za su dosa samun abubuwa yadda suke son su ana ganin su suna wata ya wasu suna yin abin da suka ga dama mu kuma muna sa ta ba mu sha'awa kullum muna kwatance da su ai su sun more ai su sun gyara kasashen su sun gyara duniyar su ai ba sa jin wahala ai suna da hadin kai ai sun san yadda suke kwato yancin su kullum suna ba mu sha'awa amma lokaci daya Allah zai dargara su gabaki daya yadda yawa adawa da samudawa da kauma Yunusa ga sunan kafare iri daban-daban jibafiyar auna irin shekarun da yana mulki na kasaita da isa da timbatsa amma hatta idza adrakahul garq sai da wato nitsewa ta rike shi lokaci guda banu isra'ila Allah ya kalla ya halaka da fir'auna ma suna ganin kamar anya da gaske ne kuwa saboda irin yadda mindset din su suke ganin kamar fir'auna yafi karfin ya halaka yafi karfin dokar kowa suke gani yafi karfin sunnar Allah to haka kafiri yake da haka kafiri ne baka sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya mu musulmai wannan duniya kamar wani gidan yari take a wurin muna shiga jarabawa iri daban-daban Allah yana mana falala ne dan mutuna Allah Allah yana mana haka ne dan yafi mana zunubanmu su kuma Allah yana tilkace musu yana taskace musu zunubansu dan su riske su a alkiyama Allah ya tsare mu dan haka sai malai ya kare cewa walafzu muslimin masalul mu'mini kamasalil zar'i la yazalu rihu la tazalu rihu tumilu lafazin imam muslim shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mu'mini kamar misalin tsiro ne wanda iska bata gushe ba tana karkada shi tana jijjiga shi wala yazalu almuslimu yusibuhu albalaw muslimi bai gushe ba jarabawa na riskar shi eh wala yazalu almu'min yusibuhu albala mu'mini baya gushewa bala'i yana riskar shi eh yana da lafiya gobe da lafiya eh yana da kudi gobe yayin su an kore shi daga aiki an kwace mai kaza ai an sace mishi mashin an sace mai waya an rusa mai gida an yi terminating appointment din shi an kibiyan shi albashi gidan kudin haya ya kare damuna ta zo rubun kwanan shi ya fita matar shi tana ta mai rashin mutunci taki taki sauraron shi taki yin abinci haka kullun cikin jarabawa iri daban-daban yayi kwangila ba a biya ba an cinye kudin ya kai yayan shi makaranta suna ta fita shi kullun suna cewa kai kudi alalun ba cewa kai bayar sai da zai bashi ya mai yawa kunci ya sa ya gudu ya baggaro su matan shi ba ta da lafiya ko dan shi ya rasa kudin magani wannan jarabawan duka musulmi a cikin ta suke babu wani musulmi da ya kuta daga jarabawa irin waɗannan haka muke kullun cikin rayuwar mu sai kai ta ganin waɗanda ba musulmai ba su kuma ai ba su da damuwa to su suke cikin damuwa saboda wannan kafircin da suke waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa masalul munafiqi kamathali shajaratil urzi la tahtazzu hatta tastahsidu misalin muskab munafiki shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar misalin bushiyar rosemary yace la tahtazzu ita bata jijjiga hatta tastahsidu sai rana girbe ta kawai lokaci guda kuma a girbe ta Allah ya tsare wa an abdullahi ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam qala matalul munafiki kamathali shati al'a'ira bayna ghanamaini yace misalin munafiki kamar misalin yar batala ne yar akuya wace al'a'ira tana kaiwa ta kawo bayna ghanamaini tsakankanin garke guda biyu ta bata ta rasa garke a ko b shine na nasu ta ruga da gudu nan ta gaba nan bane ta ruga da gudu can to haka munafiki yake wai zalal qul ladina amanu qalu amanna wai za khalu ila shatirim qalu inna ma yaje nan yaje can ko ina da fuska biyu yace ta'iru ila hadhihi marra wa ila hadhihi marra tana guje guje taje gun wadannan cikin rudani ta dawo gun wadannan cikin rudani haka munafiki yake ba yi da fuska daya kullun fuskar sa biyu Allah ta tsare mu daga sharrin munafici da haka kenan daga cikin halayen munafikai bayan wadannan guda biyar din akwai kuma Allah yana musu talala su dora ganin dabarun su ne yake ci rana daya sai Allah ya girbe su Allah ya kawar da su Allah ya lalata al'amarin su za ga Allah yana wa ire-iren waɗannan ƴan bid'a kala-kala irin wannan su dade suna cutar da mutane lokaci guda kuma sai Allah ya kawar da su kalle da Allah ya washe kau kalle da Allah ya wazazzaki kalle da Allah ya wancan na Kano mai zagin hadisi din nan da ire-iren su din da kai ga za ga irin su za su dade suna rashin mutunci amma rana daya shikenan za a wargaza gaba ɗaya ƙarfin su shikenan sun lalace amma kalli shi addinin musulunci yana nan yadda yake koda Allah ya jarabce shi da wata jarabawa zai dai ƙara wato tsallaka jarabawan nan yayi surviving beyond jarabawan inda musulunci ba addinin gaskiya bane irin abinda aka musulmai a cikin tarihi da musulunci bai kawo yanzu babul khawfi min an-nifaq babun da ke bayani akan tsoron munafirci wato mumini ya zama yana jin yana dari dari yana tsoron kar fa ya zama munafiki qala ibrahimu taymi ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukaddiba la hawla wala quwwata illa billah ibrahimu taymi shine ibrahim ibnu yazida ibnu sharik al-kufi al-imamu adh-dhahabi da zai tarjuma sai yake cewa kana shabban salihan qanitan lillahi aliman faqihan kabir alqadr wa idha yace wani matashi mutumin kirki mai komawa ga Allah masanin fiqh mai girman sha'ani wanda ya iya wa'azi zabi ya faɗa haka ne saboda ya mutu bai kai shekara 40 ba ko kuma bil ahra hajjaj ya kashe shi bai kai shekara 40 ba ya daga cikin bahaya victims na zaluncin gwamnatin kufa hajjaj dan yusufa abin da ya faru an zo ana neman malamin su ibrahimun nakhai shine malamin su yana cikin wato wadanda hajjaji yayi blacklist din su cewa sai maganin su aka zo ana neman shi kawai aka ce na ibrahim sai ce ga nan kawai sai aka kama shi bayan an je fa an gane ba shi Ibrahim nan ake nima ba azaje ce ina aje a kulle shi kawai aka je aka saka shi a wani gidan yari in ka taba ganin hoton Guantanamo Bay to irin wannan gidan yarin da babu katanga babu rufin kwano filin Allah ne kawai za a kewaye da kaya a lokacin haka daji yake a sasa a ciki kamar yanda ka san garken shanu ba abin da ke tire su daga sanyi ko ruwa ko iska ko zafin rana malaman tarihi suka ce satin shi biyu a wajen mahaifiyar shi ta zo aka ba ta dama ta ganshi ta zagaya bata gane shi saboda gaba da ya canza mishi kama saboda wahala zawo da yunwa da duka da cin mutunci sai da ya ganta yace baba sannan ta yi gota gashi tace kai ne Ibrahim kai ne ka zama haka ta fashe da kuka Hajjaji yana bacci yayin mafarki ana ce mishi mata lailata rajulun min ahlil janna mata lailata rajulun min ahlil janna a garin nan yau cikin daren nan wani mutum ɗan janna ya mutu a wasit da gari yawa sai ce abinci kame waye ya rusu aka ce ai akwai wani dan fursuna din nan Ibrahim shine ya mutu kawai da yake Hajjaji ta kadari ne kawai sai ya tsaki yace inna ma huwa hulumun min al-ahlam wannan mafarki ne kawai routine mafarki ne kawai bai so ya gazgata saboda shi dan cirin Hajjaji Allah ya kiyashi mu to da kan dade ana sarakuna jama'a jabberawa wanda ma ba taba ganin su ba ba taba ganin irin su ba mai to haka ya mutu cikin wannan bala'i kuma Hajjaji saboda zalunci yace a dauko gawar ayar abula sai daga san gawa bera aka aka yar abula sai da dare yayi ne fa wasu usare suka faki ido suka sace gawa su ga mutum da naida domin ka dauka ga mutum da naida ma ka shiga da kanka cikin fitanan so to say sace ta suka yi suka faki ido suka faki idan masu gadi da abin nan da uyun da Ephesus sannan suka dauke ta suka sallale suka je suka yi mata kabari a inda ba za a gani ba bawan Allah irin wannan Allah ya gafarta mishi to shine yake cewa kamar da Bukhari roto ta'likan a cikin sayyidinsa yake cewa ma aratu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukaddiba duk sanda na gwada magana ta da aiki na sai na ce anya ba ƙarya nake ba kuwa anya ba ina mana fitar kaina bane mana magana ta fi yawa fiye da aikin fada ba cikawa wa qala ibnu abi mulaika ibnu abi mulaika shine Abu Bakr Abdullah ibn abi mulaim kata taimi shi wancan al'amarin na Ibrahim taimi ya faru ne kudi a shekara 92 ko kuma da 5 bisa sabanin malamai shi kuma wannan ibnu abi mulaika shi tabi'i ne shi ma ya rasu ne a shekara ta 117 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alƙali ne na garin Taifa ta bangaren ainihin wato sarkin musulmi Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu an abi a zamanin da yake halifancin sa a Makka din shi kuma yake cewa adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsi yace na riski mutane sama da kamar guda 30 cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowannen su naga yana tsurtawa kanshi kai zama munafiki ma minhum ahadu yaqulu innahu ala imani jibril wa mika'il ba wanda yake gangance a cikin sa yace imani na irin imanin jibril da mika'il al-imamu ibnu hajir da ya sharhi wannan hadisi yake cewa wannan mutumin fa ibnu abi mulaika ya riski manyan sahabbai irin Aisha da yar uwarta Asma'u da Abdullahi nan guda uku Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Abbas ya riski su ya riski Abu Huraira ya riski Uqbah ibn al-Harith ya riski Al-Miswar ibn Makhrama wannan kuma duka malaman shi ne ya ji hadisi daga gare su sannan ya riski kuma yace wa adraka man wa adraka bisinni jama'atan ajalla min haulai akwai wanda kuma ka kalli shekarun rayuwarsa ya riski wasu sabon da ma sun fi wadancan daraja irin su wa irin Sa'id dan Abu Talib irin Sa'd dan Abi Waqqas da wasu wannan yana cikin Fathul Bari mujalladi na farko amma duk waɗannan su ne wanda yake cewa na riski mutum 30 cikin sahabbai wanda kowansu na tsuratawa kanshi munafurci an rawaito cewa Umar yana yawan cewa Huzaifa dan Yaman ya Huzaifa kai expert ne akan sanin munafukai don Allah ya mun gaskiya ko ina da wani hali na munafukai ka taimake ni samu gyara suna wa kansu wannan karatun ta natsin wa yizkaru anil hasani al-basri ana bada labari daga Hasan al-Basri yana cewa ma khafahu illa mu'min, babu mai tsoron wato munafirci sai mu'mini, wa ma aminahu illa munafiq, ba wanda yake ganin haba ba komai sun ya zama dama munafiki ne, dole kaga baya tsoron munafinci sai dama munafiki, dole kaga baya tsoron taurin bashi dama mai taurin bashi, kuma gani dole kaga baya tsoron ƙarya dama makareci, wanda kaga baya tsoron daukan kayan mutane dama barawo, haka dai haka dai haka dai, ma'ana mu'mini shine yake tsoron kar ya fada munafurci, misalin haka shine misalin mutumin da ya sa fararen kaya zai sallar juma'a, in ya ga ana gyaran kwata dole ya kauce ka bata mishi farashar da shi ko, to shine misalin mu'mini sai da yake tsoron munafurci, amma kai da ka taso daga gareji ko daga kwata ko daga kwabar kasa kana yabe a katangarka da ka ji kiran sallah zaka wuce da ruwanka da wanda ki da wani mai mota zai zo ya tada kura akan hanya kusa da masallacin juma'a ba ruwanka dama cikin da take, to shine kaman munafiki dama bai tsoran datti ko mun gane, amma wanda yazo dama yayo gayin juma'a za ga yana takatsantsan, in ya je fa ba zai dama da duma shi bai sallah kasa ba, kai ko zaka baje ne kai a banka, ina ma cikin da take cikin bukin mai kake ko jini da kashi ko tabo da kasa, to haka munafiki yake shine bai tsoran wadancan ayyukan dan dama a cikin su yake, mu'mini fa yana jin tsoron waɗannan ayyukan kuma kullun yana kallon gaba yana kallon baya yana ganin me ya zai faru. Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin Tariqul Hijratayni a shafi na 604 yake cewa bi hasabi imanil abdi wa ma'rifatihi yakunu khawfuhu min an yakuna min ahlin nifaqi, da gurgudan karfin imanin mutum da sanin da mutum yayi wa Allah da sanin da mutum yayi munafinci, to da gurgudan wato percentage na jin tsoron munafincin sa, kamar da kaga yaro kankani da gurgudan wayensa gurgudan da yake tsora wanda su ta da shi gurgudan yarintarsa da rashin wayensa gurgudan yadda bai gane mai cutar da shi yana ya taba wuta yana ya doka yana ya kama kyankeso ya sa a baki abin shi kamar shi kadan gare yana iya ya fado daga wani waje har ya ji rauni bai san cewa wurin nan mai matsala bane, kai fa babba duk kana taka tsantsan da waɗannan abubuwa da gurgudan iliminka da shekarunka da tajrubarka da gurgudan yadda kake taka tsantsan, to haka mu'mini yake wajen taka tsantsan din shi game da abin da zai cutar da shi, babu abu mai cutar da mu'mini kamar shirka kamar ƙarya da munafurci da sauran laifuka da sabon Allah. Allah ka tsare mu, Allah kuma ka sa mu gama lafiya, dan haka jama'a sai mun zama masu tsoron barna da tsoron kafirci da tsoron fasikanci da tsoron munafurci, ma'ana haka dole mu guje wa inda ake yi su, dole mu guje wa auka musu, dole mu guje ma da zama da masu aikata su, dole mu yi ta neman tsarin Allah daga aikata su, dole mu ta neman Allah ya yafe mana daga kurakuran da suka same mu muka aikata wani abu kwatankwacin wani. Allah ya sa mu gama lafiya, za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba, wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.